Jama'a, sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu Alfa Radio Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Laraba 8 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labarin.
Kungiyar Tarayyar Turai ta EU ta ce tana da ƙwarin gwiwa ƴan majalisar dokokin Amurka ba za su biye ma shugaba Trump ba wajen kin jaddada matsayin da aka cimma da Iran. Yayin da a wani yanayi na bazata aka ji shugaban na Amurka ya sassauta lafazinsa kan barazanar da yake wa Koreya ta Arewa. Sannan za ku je da Turkiya take ƙara kafa kanta a nahiyar Afirka.
Kanun labaran kenan. To ko menene sakamakon ziyarar ta'aziyar da kungiyar Fulani Kirista ta kaima al'ummar Irigwe a Plateau Najeriya?
Al'amarin da ya faru, dukan al'ummar Irigwe sun yi addu'a, suka ce sun yafe. To dama abinda Allah ke so kenan, mu zama masu yafewa.
To game da kuɗin tallafin da 'yan kasuwan da aka yi wa gobara suke ta jira, gwamnan jihar Kano ya ce har an tara
fiye da biliyan 1 da miliyan 200.
Za a ji cewa PDP da APC na takaddama kan wani sabon tsarin daukar ma'aikata a jihar Niger. Kamar kowace ranar Laraba, Sahabu Imam Aliyu na tafar da shirin sa na demokradiyya a yau. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Wata babbar jami'ar diplomasiyyar kungiyar Tarayyar Turai ta ce 'yan majalisun dokokin Amurka na da niyyar ganin sun tabbatar cewa tsare-tsaren gwamnatin shugaba Donald Trump kan matsayin da aka cimma da Iran game da shirinta na makamin nukiliya a shekarar 2015 ba su shafi matsayar ba, duk da cewa Trump na nuna shakku kan shirin. Akwai ƙwararren alamu da ke nuna cewa manufar ita ce Amurka ta ci gaba da kasancewa a cikin wannan yarjejeniya, in ji jami'ar wato ta harkokin wajen kungiyar EU Federica Mogherini yayin wani taron manema labarai da ta gabatar bayan da ta gana da mambobin majalisar dokokin na Amurka. Yayin wannan ziyara ta kwanaki biyu da ta kawo a nan Washington domin tattaunawa da 'yan majalisun kan hulɗoɗin kasuwanci da na tsaro da ke tsakanin Tarayyar Turai da Amurka, Mogherini ta jaddada irin muhimmancin da kungiyar ta Tarayyar Turai ta ɗora kan matsayin da aka cimma da Iran. Wannan ziyara tata na zuwa ne a wani lokaci da aka shiga tsaka mai wuya kan shirin na Iran bayan da shugaba Trump ya ki amincewa da shi, domin a cewar shi Iran ta fi cin gajiyar wannan yarjejeniyar.
Shugaban Amurka Donald Trump ya jingine barazanar da ya saba yi ma Koreya ta Arewa, inda a jiya Talata ya gabatar da wani jawabin ƙara ƙwarin gwiwa ga Koreya ta Kudu. Yana mai cewa za a samu mafita dangane da barazanar da hukumomin Koreya ta Arewa ke yi na makamin nukiliya. Bayan kwashe yinin da ya yi yana wasu tarurruka da a bainar jama'a tare da shugaban Koreya ta Kudu Moon Jae-in a birnin Seoul, shugaba Trump ya ce an ɗauki matakan diplomasiyya wajen yayyafa ruwan sanyi kan takaddamar da ta dabaibaye yankin na Koreya. Waɗannan kalamai na Trump sun sha bamban matuƙa da saƙonnin Twitter da ya riƙa aikiwa a 'yan makonnin da suka gabata, inda ya riƙa nuna cewa hawa teburin tattaunawa da hukumomin Pyongyang domin neman bakin zaren takaddamar mallakar makamin nukiliya duk fa bata lokaci ne kawai.
Jiya Talata ta kasance ranar farin ciki ga 'yan Democrat a nan Amurka, bayan da 'yan jam'iyyar su ta lashe zaben gwamnati da aka yi a wasu jihohi. Dan takarar Democrat Ralph Northam ya lashe zaben jihar Virginia wanda ya kasance zazzafa, inda doki abokin hamayyarsa Ed Gillespie nasarar da ta bashi dama zai mai gurbin gwamna mai barin gado Terry McAuliffe, wanda dan jam'iyyar ta Democrat ne shi ma. A jihar New Jersey ma dan takarar jam'iyyar ta Democrat Phil Murphy ya samu galaba kan aboki hamayyarsa Kim Wadanyo ɗan Republican, inda zai mai gurbin gwamna mai barin gado Chris Christie. Dama dai ana sa ran dan takarar na Democrat shi zai lashe wannan zabe. Har ila yau a zaben na Virginia, dan takarar Democrat Nikan Rom ya samu nasara akan Robert Marshall, nasarar da ta ba shi damar zama dan majalisar dokokin jihar na farko da ya fito fili bayyana cewa ya sauya jinsinsa. Wannan zabe da aka yi a jiya Talata zai iya zama mahangar yadda masu kada kuri'a suke kallon kamun lodin gwamnatin shugaba Trump, yayin da jam'iyyun biyu ke tada tsumin su domin tunkarar zaben rabin wa'adi da za a yi a duk fadin Amurka a badi.
Sannan a hankali dai kasar Turkiya na ƙara samun tushen zama a nahiyar Afirka, inda take da ɗumbin ofisoshin jakadanci, sannan take kashe biliyoyin daloli a harkokin kasuwanci a nahiyar cikin shekaru goma da suka shuɗe. A watan Satumba, ƙasar ta buɗe wani sansanin soja a Somalia, sannan wani sabon matsayi da ta taka shi ne yadda ƙasar ta Turkiya ta yi nasarar faɗaɗa harkokinta a ƙasashen da ke yankin kudu da Sahara. A yanzu haka, kamfanin jirgin saman ƙasar na Turkish Airline yana zirga-zirga a tsakanin birane sama da 50 da ke nahiyar, baya ga wani katafaren aiki na gina hanyar dogo da kamfanin Yap Markezi ke yi da za a kashe biliyoyin daloli a tsakanin Ethiopia da Tanzania. Ko da yake ƙasar Turkiya ta fi mai da hankali ne kan harkokin tattalin arziki a nahiyar ta Afirka, a cewar Dr. David Shen, malami a jami'ar George Washington da ke sashin nazarin harkokin hulɗar ƙasashe a nan Amurka. Wani rubutun faɗin ra'ayi da gidan talabijin na Al Jazeera ya wallafa a bara, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce mutane da dama suna alakanta tsananin talauci da nahiyar Afirka da kuma tashi-tashin hankula, amma a cewar Erdogan suna kallon nahiyar da idon basira domin Afirka ta fi wuce yadda ake tsammaninta.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a wani labari da ake hasashen zai yi wa shugaban Amurka Donald Trump daɗi, kamfanin Twitter ya ninka adadin haruffan da yake ba da dama masu amfani da shafin su riƙa yin rubutu domin aika saƙon karta kwana ko kuma text message. Kamfanin na Twitter ya ƙara adadin haruffan ne daga 140 zuwa 280, sai da duk da cewa shugaba Trump ya mai da shafin na Twitter wani muhimmin tambari. Kamfanin ya ce ɗaruruwan miliyoyin masu amfani da shiya da shafin ba sa cin cikakkiyar gajiyar wajen amfani da shafin domin su aika da saƙo. Kamfanin na Twitter ya ce yana fatan ƙara adadin haruffan da ya yi zai sa mutane su raja'a wajen amfani da shi wajen aikawa da saƙonni. Muna so ne ya zamanto abu mai sauƙi da kuma sauri domin jama'a su bayyana abin da ke zukatansu, in ji kamfanin na Twitter. A watan Satumban da ya gabata, kamfanin ya fara gwaji kan faɗaɗa shafin, lamarin da ya samu karɓuwa daga masu amfani da shi. Nan gaba kuma ana sa ran kamfanin na Twitter zai sake faɗaɗa shafinsa domin rungumar wasu ƙarin harsuna, amma banda harshen China da Japanese da kuma Korea, saboda ƙarancin kalmomin da suke amfani da su.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, a Najeriya kungiyar Fulani Kirista ta yunkuro don shiga tsakani a tashi-tashin hankulan da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya. Na baya-bayan nan shi ne kai ziyarar ta'aziyya da ta yi ga al'ummar Irigwe a ƙaramar hukumar Basa ta jihar Filato, inda aka yi wani mummunan rikici da rasa rayuka kwanan nan. Zainab Babaji da riki.
A wata ziyarar ta'aziyya da jajewa al'ummar Irigwe da kungiyar ta kai wa basaraken gargajiyan yankin a ƙaramar hukumar Basa a nan jihar Filato, shugaban kungiyar Reverend Aliyu Buba ya ce za su ci gaba da addu'a da nemo dabarun zaman lafiya da yin sulhu tsakanin Fulani da sauran ƙabilu a Najeriya.
To, muna so mu nuna ma duniya cewa akwai Fulanin da ba sa cikin iri wannan ayyukan da wasu suke yi. Sakonmu shi ne zuwa ga sauran Fulani su sani cewa ba mutumin da zai zubar da jinin wani da zai shiga aljanna a kowane addini yake. Muna ba da karfafawa ma tukuna ga gwamnati ya karantar da kowane bafulata ne a dukkan inda yake. Wannan shi ne mataki na farko. A matsayin mu na Fulani Kirista, mu nuna ma Fulani cewa ba faɗa da takobi, kori da baka ko da bindiga ba shi ne zamanin da muke ba.
Shi ma Rabran Muhammadu dan Amarya wanda ke cikin tawagar yace yankin Irigoye ya kasance gida wa Fulani mabiya addinin Krista saboda cibiya da suke da shi na gudanar da taron su na ƙasa da ƙasa.
Muna addu'a wannan al'amari Allah ya yayi mana shi nesa. Allah kuma ya sa waɗanda suke da wannan irin niyya ta mummunan aiki Allah ya ba su ikon tuba. Muna kuma godiya domin mai martaba da ya yi mana jawabi yace al'amarin da ya faru dukan al'umar Irigoye sun yi addu'a suka ce sun yafe. To dama abinda Allah ke so kenan mu zama masu yafewa.
General Ishaku Dikko mai ritaya wanda ya shugabanci kungiyar Hausawa Fulani da Kanuri mabiya addinin Krista yace jama'a su rungumi zaman lafiya don samun ci gaban rayuwa.
Hakuri shine maganin zaman duniya. Tilas ne a sami rishin jituwa ya sabani ballantana ma dai Fulani da kiwo da manoma. To in ba hakuri akai ba sai ya kawo tashin hankali. Amma yana da kyau a rinka dubawa ya za a yi abubuwan da suke kawo tashin hankalin nan. A yi yadda za a yi a rage su in ma ba a kiyaye su ba gaba daya.
Basaraken gargajiya na yankin Irigoye Brangwe Ronku aka yace ya ji dadin wannan ziyara kwarai.
Gaskiya na ji dadi matuka yadda kungiyan Fulani masu bin Yesu Almasihu sun ziyarce mu. Su yi mana kalmomi masu kyau masu kwantar da zuciya. Na kira ga gwamnati su shiga cikin wannan abu su shirya hanyoyi da zai kawo zama lafiya na manoma da masu kiwo a kasan nan domin kada a dinga samun rigima. Sojoji da sauransu muna roko su yi kokari su yi aiki da ya kamata su yi.
A kwanakin baya ne dai wasu da ba a tantance ba suka kai hare-hare a yankuna tara na yankin suka kuma kashe jama'a da dama. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab, sai kuma Kanan Dabo, inda a yayin da 'yan kasuwan Sabon Gari da gobarar shekaru biyu da suka gabata ta shafa ki ci gaba da jiran tallafin da aka ce za a ba su. Gwamnan jihar ya bayyana ci gaban da aka samu wurin tara kuɗin tallafin da kuma irin rabon da za a yi. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka.
An samu kiyasin biliyan 1.5 da wanda suka bada check, da wanda suka yi alkawari, da kuma wanda suka bada kuɗi. Gwamnatin jihar Kano ta yi alkawarin bada miliyan 500 wannan kuɗi. Sun riga sun shiga account din wannan asusun na neman taimako. Sannan kuma Alhaji Aliko Dangote ya yi alkawarin bada miliyan 500. Su ma wannan kuɗi sun riga sun shiga account. A yanzu haka muna da fiye da biliyan 1 da miliyan 200 a cikin asusun wannan na taimako.
Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan gwamnan Kano a yayin wani kwaye-kwayen taro na karbar cikin kuɗi mai kunshi da naira miliyan 500 gudunmuwa daga Alhaji Aliko Dangote wa alitinin nan kafofin labaru na cikin gida su ruwaito gwamnan na Kano na alakanta gobarar ta kaso Sabon Gari da matsala irin ta wayar lantarki. Kodai ke tun lokacin da lamarin ya faru kamfanin samar da lantarki mai kula da jihohin Kano Jigawa da Katsina wato KEDCO ya nesanta kansa da gobarar. To amma Alhaji Abdulkadir Bala Madigawa da ke zama wakilin 'yan kasuwar ta Sabon Gari a kwamitin da gwamnatin Kano ta kafa domin binciko musababin gobarar na cewa
sakamakon report dinmu da muka mika wanda a ciki mun nuna cewa wannan wuta da ta faru a Mamman Abubakar Market sakamakon spark ne na wutar lantarki. Abinda muke roko bai fauci a zo a taimaka mana da abinda ya sauka ba dangane da wannan abubuwa da aka tara. Lallai to KEDCO za ta iya samun kanta a yanayi na ta ba da wani compensation sakamakon wani abu da ya faru.
Dangane da kuɗaɗen da aka tara domin tallafa wa 'yan kasuwar, gwamna Ganduje ya yi alƙawarin cewa
wannan ba da daɗewa ba, kwamiti zai zauna domin a raba waɗannan 'yan kasuwa waɗannan kuɗaɗe da aka tara.
Galibin 'yan kasuwar da wannan ibtila'i ya shafa dai sun ma fara fitar da rai da samun wancan tallafi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na Kwari daga Kanan Dabo kuma bari mu kada jihar Niger inda jama'iyyar PDP ke harar wani sabon tsarin daukar ma'aikata da jama'iyyar PDP mai mulki ta bullo da shi. Mustapha Batsari gare ka.
Sabon tsarin dai shine duk wanda ke neman a dauke shi aikin sai ya samu takardar gabatarwa daga ainihin shugaban karamar hukumar da ya fito al'amarin da jam'iyyar ta PDP tace zai yi wahala a samu yin adalci kasancewar dukkanin shugabannin kananan hukumomin jihar su 25 ƴaƴan jam'iyyar APC ne dake mulkin jihar. Barista Isyaku Barau jigo ne a cikin jam'iyyar ta PDP a jihar Niger.
Haga shamomin gade ƴan jam'iyyar APC ne gaba ɗayan su. In aka ce wanda ba dan jam'iyyar su ba ya je ya nemi takardar gabatarwa ba za a bashi wannan takardar gabatarwa din ba.
To a lokacin da tintibi shugaban hukumar kula da harkokin ma'aikata a jihar Niger Alhaji Shehu Yusuf Galadima ya ce sun yi haka ne domin magance matsalar kawo takardun shaidar zama dan kasa ta bogi.
Abin da za ka yi wannan abubuwa ne a yi saboda wayala wasu na zuwa yanzu sai aka ba su takardar shaida na bogi.
Barista Abdul Malik Sarkin Daji dake zaman shugaban karamar hukumar Mariga ga martanin da ya mayar akan wannan korafi na ƴaƴan jam'iyyar ta PDP.
Mun yi matsaya duk wanda ya zo ne mu wannan tokin yata sai ya zo mana da takarda daga hakimin shi tabbacin cewa lallai shi dan wannan karamar hukuma ne. To dan PDP da yaje neman tokin yata wajen chairman ya hana mishi ya fito ya bayani.
Jam'iyyar APC dai dake mulkin jihar ta ce ta gamsu da tsarin kamar yadda sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta APC a jihar Niger Alhaji Ismaila Modibo Tagina ya shaida mun.
Aya inda aka fito a bayan kawai in za a dauki aikin gwamnatin rabawa ake wani ya kawo nashi kaso wani ya kawo nashi kaso amma sun zo shugaban kasa Muhammadu Buhari da Abubakar Sani Bello duk inda aka tashi ana barin abin nan a bude ne.
A ranar Alhamis din nan ne dai za a fara aikin tantance masu neman a dauke su aikin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari. To jama'a, kafin mu ci gaba ga wannan sumun tabin kan zabukan da aka yi a wasu jihohin Amurka jiya.
Wannan zaɓe kamar yadda ka ce abin da ake ce ma zakaran gwaji kenan, wato a ga cewa me zai faru a 2018 za a yi zaɓen 'yan majalisa kafin mu zo ma ga abin da ya faru yau. Zaɓen 'yan majalisan nan shi zai sa ainihin 'yan Democrat su iya kwace mulki daga hannun 'yan Republican, wato su samu rinjaye idan suka ci sa'a suka ci zaben midterm. Ka san yanzu Republican suke da House, suke da Senate gaba daya, su suke da rinjaye. To wannan zaben da aka yi yau zabe ne na gwamnonin Virginia da kuma New Jersey. So kowa tunda wannan ne wato babban zabe da aka yi bayan zaben shugaban kasa da aka yi shekarar da ta gabata. To ana son kowa wannan ya zama zakaran gwaji, wato a gani cewa shin Democrat za su iya kwace wannan jihohi guda biyu koko 'yan Republican za su ci gaba da cin zabe. Sai ko ga shi a yanzu a halin da ake ciki yanzu Democrat a Virginia, wato Dr. Ralph Northam na Democrat ci wannan zabe na jihar Virginia. Can ma kuma a jihar New Jersey shi ma Phil Murphy shi ne ci zabe, kuma shi ma dan Democrat ne a can New Jersey din. To ka ji halin da ake ciki.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi a ji cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu za ku da gefe Sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin hadiman shugaba Buhari suna masa adalci kuwa, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a sauraronmu assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. A gurguje watakil kun ji sakamakon zaben gwamna da aka yi a jihohin Virginia, makwabciyar gundumar Columbia kusa da mu a nan, da kuma jihar New Jersey. Zaben yana da muhimmanci ga dukkan jam'iyyun guda biyu, musamman sakamakon zaben jihar Virginia, saboda ita ce jiha kadai a kudancin Amurka tilo da shugaba Donald Trump ya fadi. Kuma sakamakon duka zabubukan alamu ne na auna abin da ka iya faruwa a zaben rabin wa'adi da za a yi a bani. Yanzu kuma sai Najeriya.
Muna kiran baba da babban murya. Yawa Allah ya yi matalakawa.
Ya farka ji fulu.
A sauke mana abakiyari. A sauke mana
Ranar Alhamis ta makon jiya kai wannan zanga-zanga a Abuja, kuma ba mu da cikakken bayanin abin da ya sa waɗanda ke igirarin su ƴan jam'iyyar APC ne suka kaddamar da wannan zanga-zangar. Rahoton da za mu kawo muku a yau kai tsaye ba shi da nasaba da wannan zanga-zanga da kuka ji, amma yana da nasaba da mutumin da masu zanga-zangar suke kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya kora daga bakin aiki. Rahoton yana zargin cewa Malam Abba Kiyari shi ne kanwa uwar gami na korar Hajiya Maryam Danna Muhammad, odita a kamfanin inganta hanyoyin samar da wutar lantarki da ake kira Niger Delta Power Holdings. Wata kungiya mai kirarin kare haƙƙin bil'adama da kare demokradiyya da ake kira CAPS ita ta wallafa makalar da ta kunshi wannan zargi. Laifinta kamar yadda Hajiya Maryam din da kanta ta tabbatar mana shi ne ta bankaɗo rashin gaskiya kan wasu ma'aikata a kamfanin, waɗanda ake zargin aminan Abba Kiyari ne. Hasalima, ‘yar Abba Kiyarin kamar yadda makalar ta nuna, tana aiki ƙarƙashin ɗaya daga cikin waɗanda suke da takardun bogi na bautar ƙasa, waɗanda kan haka tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan ta sallame su daga bakin aiki. Amma abin mamaki don zargin ya tabbata a ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne ta ɗaurewa ƙarya gindi. Makalar ta yi zargin cewa mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osibanjo, wadda shi ne shugaban kamfanin da shi da Atoni Janar na ƙasa duk sun ce a maida Hajiya Maryam bakin aikinta, amma sai shiru kake ji. Mun tuntubi ofishin mataimakin shugaban ƙasa don jin martaninsa kan wannan zargi. Wani hadiminsa ya gaya mana cewa yanzu maganar tana ofishin shugaban ƙasa, saboda haka ba zai ce komi ba. Hassan Maina kaina ya tuntubi Garba Shehu, shi kuma ya ce ba shi da cikakkiyar masaniya kan wannan batu, amma a ba shi lokaci zai bincika. Amma ita Hajiya Maryam ta yi magana da Hassan Maina kaina, kuma ya fara ne da tambayar ta ko ta san dalilin da ya sa aka kore ta daga bakin aiki.
Na je aiki, na dawo gida, sai aka ce mini, aka buga min waya, aka ce min wai an ce an fitar da mu daga aiki. Karfe 9 na sa NTA sai na ga an sa sunana, ni an ce GM audit. To kuma GM audit and compliance da NDPAC ni ce. To ni na ɗauka ma kowa sai ne ko mice, in saboda sauran su political appointees ne. Ni kuma an a career civil servant. So I thought it was even ko an yi mistake ne. Aka sa suna a gurin. Sai na ce to bari Allah ya kai mu ran Monday in ji yan gani. To ran Monday da Allah ya kai mu Monday, menene SGF? Sai aka yi confirm wai SGF ya ta order ne daga abu.
Ba ma jiya misali an ce abin shinki kaman kin taka wasu manya wanda sun aikata ba daidai ba, kuma ke kika ce lalle sai an zo an yi gaskiya tunda wannan gwamnatin canji ne, haka ne wannan magana?
Kwarai da gaske, gwamnatin canji ne, kuma ni a wasari haifi lokacin da na ga baba ya hawa wannan gwamnatin da ke yanzu ne ma zan yi aiki. Ni lokacin da wancan gwamnatin ma har ana ta kira ma kila ma za a cire ni aiki saboda yanda nake yin aiki na. So na ɗauka jisam a ran da ba bane akan abin nan mu zani aiki ma yanda ya kamata, amma sai kuma sai na ga wannan abin ya zo ya same ni.
Yawwa, to Hajiya ta kamar ne suwa ya suka aikata ba daidai ba, kuma ke miki kai akan wannan mutum misali?
Sai abin da ya faru shi ne da muke aiki ka san mu auditors ne. So sai muke bincike, da muka yi bincike sai muka yi noticing cewa a cikin ma'aikatar tamu akwai mutane da ba su da NYSC certificate kuma ba su da exemption. To kaga kuma a rule din Najeriya na gwamnati shi ne in ba ka da wayannan yana supposed to work in gwamnati, aikin gwamnati. To ni kuma being the head of that audit sai na rubuta a management ne su kaga abin da fa muka yi noticing. To kaga abin da ya jawo na abin tun 2012-2013 muka yi wannan report.
To amma jiya
ko wai na mutanen da ya involve sai aka kira su sai kuma aka confirm cewa ba sai aka ce sun yi resign su bar aikin, suka yi resign most of them 2014.
Amma jiya ke ba ka tunanin cewa waɗannan mutanen suna kusa da manyan mukarraban gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, kuma za a Najeriya ana ganin mutum yana kusa da shugaban ƙasa kamar baya doka baya aiki a kansa.
A'a, to kuma an ce abu an ce aiki ana son gaskiya kuma ko ma fa ne ne an ce ta faɗi gaskiya.
Amma lokacin da kike
yaka kani na so ta ina aikin gaskiya ne, I was just doing my job. As an auditor, anything you observe, you need to say it out.
Bari tunanin wani abu zai biyo baya irin wannan?
Wallahi ni ban taɓa tunani ba, amma ke na ji cewa one of the mutanen da aka ce su ta biyu zai aka ce an dawo da shi an ba shi kuma promotion an ɗauki ta kashi an ba shi contract power a lokacin da ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi sai da na faɗa haka, amma duk da haka bai tunanin cewa wani abu zai shafe ni ba.
Tunda ana ganin a wannan tun a lokacin gwamnatin Goodluck, duk da ana ganin ba ta tsarki sosai, suka sallame ta da wannan badakadan. Yanzu kuma gwamnatin da ake gani na canji kuma ta ƙara dawo da shi.
Ta dawo da shi, haka ne.
To, kin rubuta
takardar? Ta dawo da shi, ta ba shi kuma pamphlet power.
Yawa, to da aka sallame ki sai rubuta takardar koke kuma mai faru da kai da kika rubuta takardar koke?
Eh, da aka sallame ni na rubuta wasiƙa na farko da aka rubuta na taimakon shugaban ƙasa ne, tunda shi ne chairman ɗin board ɗinmu na taimakon shugaban ƙasa, an cire ni a aiki, ni ban san dalili ba. Ni da farko ma na ɗauka kuma irin mistake ne aka yi. Sai ban ji an bani reply ba. Sai 17 days after bayan an kore ni, dan kawai na gani ni a NTA. Ba a ban takarda ba, sai 17 days after sai aka turo min wasiƙa, aka turo min wani menene ya ban wasiƙa. Da na ga wasiƙa sai aka ce mini wai baba ne ya ce bar aiki, zai ce so. Sai na rubuta leta wa na appeal. Na ce to ko ga abin da aka ce an cire ni daga aiki. Sai aka ce to baba ya ce ai bincike, baba ya bin aka bincike kuma aka ce ni ban yi tunani ba. A mai da ni bakin aiki na. Tun October 24 of last year 2016 to har yanzu ni dai ban ci komai ba.
To kina ganin su wa kike zargi a bayan shugaban ƙasa da wannan mulakisa?
To ba zan iya ce ya ga waye ba, tunda ka gani ba ni da asusu je in gani ko wani abu, ban san su waye ba.
To hajiya tun da yau wato tun da shugaban ƙasa ce a mai da ke bakin aikin ki, amma an kyame da ke. Me zaki ce kan wannan?
To ni dai ka san ni musulma ce. Duk abin da ya same ka sai kai ta addu'a. Allah ya sa maka canji, Allah ya saka mun, kuma ina da rago insha Allah ban fitar da rai ba. Wata rana in Allah ya yarda zan koma bakin aiki na, Allah yana tare da ni gaskiya.
Yawwa, to yanzu hajiya ta yi ma duk wannan badakalan da ake kai wata kila shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai sani ba. Yanzu mu kaddara yana jinki a wannan gidan rediyon namu na gidan rediyon muryar Amerika. Misali a shi ne na sako dai tak da zaki gaya masa. Me zaki ce masa?
To, ni dai abin da zan ce baba dai, ka san baba dai da kowa yanda ya zo dan saboda gaskiyan baba, shi yasa muka zabe shi. Saboda gaskiyan baba, baba kuma na kowa ne. Saboda haka kuma na san ba zai yarda in dai ya ji kuma ya san da wannan abu ba zai bari ba. Ni ko ina da marayu a gabana, ba abin da nayi. Kuma aikin gaskiya ne, kuma a zuwa a don wani yana da ya san wani a gwamnati ya zo mun haka, ina gani ba daidai ba ne. Baba ya kamata ya taimaka ya duba ya bincika wannan abu ne.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruhu bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki a bun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da aka Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Hassan Maina kaina da Hajiya Maryam Danna Muhammad da kuma Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. Mu zama lafiya.
To a gaishe ku, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa'a taƙaice.
Dan takarar Democrat Ralph Northam ya lashe zaben jihar Virginia wanda ya kasance zazzafa, inda ya doke abokin hamayyarsa Ed Gillespie. Nasarar da ta bashi dama zai mai gurbin gwamna mai barin gado Terry McAuliffe, wanda dan jam'iyyar Democrat ne shi ma. A jihar New Jersey ma dan takarar jam'iyyar ta Democrat Phil Murphy ya samu galaba akan abokin hamayyarsa Kim Wadaniyo, ɗan Republican, inda zai mai gurbin gwamna mai barin gado wato Chris Christie.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin, sai kuma da Hantsi mu sake shigowa. Kafin nan muna taya Mariya Sa'id Baba Kwanta da angonta Hussein Ibrahim na Annabi murnar ɗaurin aurensu da za a yi ranar Lahadi 12 ga watan Nuwamba a masallacin ɗanta da ke Ogbar Koki a Kano. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure, amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni, da wanda ya haɗa mun sautin CD da kuma injiniyan mu Daryl Smith, ni Ibrahim Kalman Masi Garba ke cewa sai kuma da Hansu.